kuma ku yi jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah iyakar iyawarku. Shi ne ya zaɓe ku, bai kuma sanya muku wani ƙunci ba a cikin addini. Addinin babanku ne Ibrahimu. Allah shi ne ya kira ku musulmi tuntuni da kuma cikin wannan Alƙur'ani don manzo ya zama shaida a gare ku, ku kuma ku zama shaida ga sauran mutane. To sai ku tsaya da sallah, kuma ku ba da zakka, ku kuma yi riƙo da addinin Allah, shi ne majibincin al'amarinku. To madalla da majibinci, kuma madalla da mataimaki.